waɗansu ƙasashe ne na tarayyar Turai da sun ka hada da Jamus da ƙasar Holland za su tallafa ma waɗansu takwarorin su na nahiyar Afrika jamhuriyar Niger na daga cikin su don girka wata runduna mai kula da iyakokin ƙasashen su don hana kwararar bakin haure da ke neman ko a mutu ko a yi rai sai sun yunkura zuwa ƙasashen Turai wakiliyar ƙungiyar tarayyar Turai ta jaddada haka a lokacin da ta kai ziyara arewacin ƙasar jamhuriyar Niger mun gane muhimmancin kulla jikadanci tsakanin tarayyar Turai da waɗansu ƙasashe da ke kudu da sararin Sahara musamman jamhuriyar Niger wajen samar da cikakken tsaro da haɓaka tattalin arziki a wannan yankin na nahiyar Afrika dama shugaban ƙasar jamhuriyar Niger Alhaji Muhammadu Isuhu ya yi wannan bayanin a lokacin da yake halartar taron ƙasashe masu amfani a bai ɗaya tarihin faransanci a ƙasar Armenia inda yake cewa akwai muhimmancin kasancewa a tarihi a wajen wannan aikin. Tuni dai ana iya cewa ƙasar jamhuriyar Niger ta daɗe da yin tanadin wata runduna mai suna Compagnie Mobile de Contrôle de Frontières CMCF wannan ko domin kulawa da iyakokin ƙasar inda a cikin wannan sabon tsari da aka haɗa gwiwa da ƙasashen tarayyar Turai ɗin za ta tanadi miliyan 10 na euro tare da 'yan sanda 220 a iyakokin birnin Kwani da maraɗi inda bakin haure ke kwararowa sai dai har yanzu magabata a jihar Agadez da ke arewacin ƙasar na nuna rashin tasirin dokokin da hukumomin ƙasar ta Nijar suka ɗauka domin takawa masu sana'ar safar ɗan adam da ma bakin haure waɗanda ke neman zuwa Turai Burkini. Harisa Falto shi ne magajin garin Agadez.
Tallafin ma da suka ce suna kawowa ban mu ga rayuwar ta mutanen mu ko ta kasar mu ko ta komunitin mu ta sake bayan shekara biyu ba sai gara ma mu komo mu tsakanin mu an sai dawo na ta mu albarka mu samu wata hanya wanda za ta bude mana hanyoyin gina kasar mu gina garin mu mu ci alherin abinda ɗan Afrika suka mu suke.
Haruna Mamman Bako na birnin Kwani sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwani a jamhuriyar Nijar.